أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد الحادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سوكلم من دعوك انكراتمنا لتاف نجوم الهدى ki kauni nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdala man da'a ila Allah wahada zamu tashi hadisin Abdullah dan Abbas bin Allah ya kara masa yadda tarjumanul Qur'an ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala karamanta wannan shine karatu zamana 15 wato darasi na 15 kenan a wannan karatu wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم أحبطني الله إلى الأرض في صلبه وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذفت في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي لم يلتقي على صفاه قط ده عبد الله بن عباس الله يقرأ ما سيدا ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam ya sauko da ni kasa ina cikin tsatson annabi adam wato wannan yana nuni a bisa cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna tsarkin nasabar sa da kuma kasancewar shi cewa shi jika ko kuma kasancewar shi cewa shi adami ne ma'ana jika ne ga annabi adam alaihi salam kasancewar sa bashar yace ubangiji madaukakin sarki ya sako da ni ida tsatson annabi adam alaihi salam ya sanya ni tsatson annabi nuhu a cikin safina wato cikin jirgin ruwa annabi adam alaihi annabi nuhu alaihi salam mun sani cewa lokacin ruwan dufan daga cikin ƴaƴan shi Allah madaukakin sarki ya zare wani cikin ƴaƴan sa shine Kan'an wanda bai samu shiga cikin wannan jirgin ba annabi adamu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam ya zama shine ya samu shiga wannan jirgin ba tare da ɗansa Kan'an ba sai tare da waɗansu mutane waɗanda suka yi imani tare da shi da kuma wasu daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to manzala sai yana nuna mana cewa yana tsotsan annabi nuhu alaihi salam ko a lokacin da aka yi ruwan tufan aka shiga cikin safina yace wa quziftu fi an-nar fi sulb ibrahim sannan kuma an jefa ni cikin wuta ina tsatson annabi ibrahimu alaihi salam ban gushe ba ubangiji madaukakin sarki yana ciratar da ni ma'ana yana canja ni yanquluni fil aslabil karimati ila al-arhamit tahira Allah madaukakin sarki yana canja ni daga tsatso wanda yake mai girma zuwa mahaifa wanda take zuwa mahaifan iyaye mata wadanda suke tsarkaka har Allah madaukakin sarki ya fito da ni a tsakanin iyaye na guda biyu sune uwa da uba lam yaltaqiya ala sifahin qat wanda basu taba fadawa cikin wani abu na laifi cikin wani abu na sifa ma'ana wani abu na lalacewa na kurakuran zamanin jahiliya ba da dai Abdullah ibn Abbas yana fadi yana cewa ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa taqallubaka fi sajidina zai dace da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuni a bisa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa fadawa cikin wani tsatso ko mahaifan wata ƴa mace ma'ana wadda ta zama cikin iyayensa kakanninsa ko cikin kakanninsa maza mutumin da aka taɓa samu a wani zamani ya aikata wani abu wanda yake mummuna cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah madaukakin sarki ya zaba masa kakannu ya zaba masa iyaye yayi ta zaba masa iyaye maza da iyaye mata yanda zai ta juyawa ma'ana canzawa daga wannan uba zuwa wannan zuwa wannan zuwa wannan zuwa wannan har zuwa iyayensa wanda suka haife shi Abdullahi da Amina Allah madaukakin sarki ya masa zabi ko ta nan shi yasa ya gaya mana a karatun jiya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya gadar da matsayi ma iyayensa ma'ana hatta iyayensa da kakanninsa sun samu matsayi da daukaka da daraja ne saboda shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to a bisa ma'anar abinda wannan hadisin na Abdullah dan Abbas ne ya kunsa ne amminsa Abbas wato mahaifin Abdullahi dan Abbas din kenan da aka rawaice wannan hadisin daga wurin shi to mahaifin sa Abbas ibn Abdul Muttalib wato baffan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fada yana ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamin izini uhibbu an amdahak kamin izini ina so in yabe ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi kul la yafuddullahu faka Allah madaukakin sarki kai ya gurguntar da harshenka kai fadi duk abin da kaso cikin yabona kar Allah madaukakin sarki ya zamari ko ya gurgunta ko kuma ya lalatar da harshenka ka fadi abin da ba daidai ba Allah ya dora harshenka akan daidai ya zama ka fadi abin da shine daidai fa kala sai ya fara yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mashhuriyan kasidan shin nan ta kafiya wadda malaman sira da yawa sun rawaice ta shine min qablaha difta fi zilal wa fi mustawda'in haythu yukhsafu al-waraq thumma habatta al-bilad la basharun anta wala mudghatun wala alaq bal nudfatun tarkabu as-safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharaq wa ratana al-khalil muqtataman tajulu fiha wa lasta tahtariqu tunqalu min sulbin ila rahimin an rawaitu da min sulbin rawaitu da min salibin ila rahimin idha madha alamun bada dabaqu hatta tahtawa baytuka al-muhaymil min khind fa alya tahta hanutaqu zuwa dai bai karshen baitocin na wannan kasida qafiya Maulana Sheikh al-Islam radiyallahu anhu ya kawo a farkon ya kawo waɗannan baitoci a farkon littafin Tahani'a mashhurin littafin Maulidi wanda muka san shi Maulana Sheikh al-Islam yana karantawa a duk lokacin farkon watan Maulidi daga 1 ga wata zuwa 11 ga wata wanda kuma haka duka shekhannamu suka gada mu muka gada daga wurin su littafin Tahani'a dai min qabliha Abbas ibn Abdul Muttalib yana cewa ya Rasulullahi min qabliha tun kafin Allah madaukakin sarki ya halici duniya dibta kai dadi min qabli hadin nan suna cewa hadin nan damirin yana komawa a bisa duniya ne ma'ana tun kan Allah madaukakin sarki ya halici duniya dibta kai dadi fi zilali a cikin inuwoyi ma'ana a cikin inuwoyi da Allah madaukakin sarki ya zaba ma ka zauna shine matsayi wa fi mustawda'in kana cikin wani ma'adani ma'ana kana cikin wani wuri wanda yake ma'adani matattali da Allah madaukakin sarki ya tattale ka haisu yukhsaful waraqu tun asalin lokacin da yukhsaful waraqu ma'ana ana mutane suna sanya ganye a jikin su a matsayin tufa wato tun farkon halitta kenan lokacin da babu tufafi da ake mu'amala da shi tun lokacin ya Rasulullahi kake canjawa daga tsatso zuwa tsatso daga ma'adani zuwa ma'adani Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana zaba maka canji zuwa canji canji zuwa canji summa habattal bilada sannan ya Rasulullahi ka sauko kasa albilada adan yana nufin kasa ma'ana ka sauko duniya la basharun anta a lokacin da baka riga ka zama bashar ma'ana baka zama jiki basharu ba wala mudghatun wala alaqun baka zama tsoka ba baka zama gudan jini ba bal nudfatun bar dai a lokacin kana dugon mani tarkabu safina ka hau jirgin ruwa ma'ana kana dugon mani a tsatsan annabi nuhu alaihi salam aka hau jirgin ruwa da kai lokacin ka sauko kasa kenan ma'ana da kana tsatsan annabi adamu alaihi salam kana aljanna aka sauko da kai kasa ka koma kana tsatsan annabi shisu daga nan tsatsan annabi nuhu alaihi salam aka shiga da kai jirgin ruwa wa qad aljama nasran wa ahlahu algharq a lokacin da shi annabi nuhu alaihi salam yana mai janye da wato yana mai janye ko kuma kifar da a gunkin nasru wato daga cikin gumakan zamanin annabi nuhu kenan wa ahlahul garqu su kuma ma abota waɗannan bautar gumaka wanda suka kibin annabi nuhu suka imani da shi duka sun halaka a ruwa waratnar khalil muqtataman tajulu fiha ya rasulullahi ka bi ta wutan annabi ibrahim al-khalil wanda aka jefa annabi ibrahim kana tsatsan sa to ka bi ta wannan wutan ka shude ta julu fiha kana mai kewayawa a cikin ta walasta tahtariqu kuma baka kone ba tunda annabi ibrahim bai kone ba kana tsatsan sa ya rasulullahi kai ma baka kone ba saboda mene saboda kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim tunqalu min salibin ila rahimin ya rasulullahi ana canja ka daga wannan tsatso zuwa wannan mahaifa daga wannan tsatso zuwa wannan mahaifa yana nufin iyaye da kakanni kenan idza madha alamun badada baqo duyayin da wata alam ma'ana duyayin da wani karni duyayin da wani lokaci ya shude to wani sabon lokacin da za a yi zai zama mutanen wannan lokacin zaka zama da kakanninka a cikin wannan lokacin za a biyo kana tsatsan kakannu wanda suke madaukaka a wannan lokacin hatta tawa baitukal muhaimin min khindifa alya tahta hanudaku har dai asalinka gidanku wanda yake asalinku daga kindifa alya'a wadda take abin kindifan nan an ce sunan ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda ta samu sharaf ta samu daukaka a lokacin ta tahta hannudaku yace wadda karkashin ta akwai manya-manyan gwaraza wato daga asalinta an samu manya-manyan gwarazan mutane wanda duka cikin kakanninka ya rasulullahi wa anta lamma wulita ashraqatil ardu wa da'at min nurikal ufuq wa anta ya rasulullahi lokacin da aka haife ka ashraqatil ardu dud duniya ta yi haske wa da'at bi nurikal ufuq sannan kuma dukkan sasanni lunguna da sako da dukkan sasannin garin maka baki daya ya rasulullahi ta haskaka da haskenka bisa ga dalilin samuwarka ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق شيخ رضي الله عنه يا حكايته وإنما بيتوشن كما يند نفدي أتكين تهنئة كما يند سكي إيا ونن وندذن كارنتا تارد تشي واكما قصيرا تناركاري معنا با إيا كان قافية إنكي نمبا قصيرا تناركاري تو أباس بن عبد الله بيتي فنحن في ذلك الضياء موكا ممونكا سنشي أتكين ونن حسكي ناكا وفي النور دا ونن حسكا ون wasubul rashadi da kuma tafarki wanda yake na shari'a nakhtariqu muke shiga ma'ana ba kasancewar mu kawai asalin mu daga mu asalin mu mun samu asali da kai ba ma'ana muna cikin kakanninka ya rasulullahi har subul rashadi ma'ana tafarkin shari'a wanda kazo da shi to muna cikin wadanda mun samu shiga cikin wannan tafarkin shari'a din arasta sabat ibaqi muntahiyan wasirta tahta jalali tabiqu ka hawhawa ka hawhawa zuwa samar rufi ma'ana rufin sama sammai baki daya ka hau saman su kai isra'i da mi'raji kana mai tafiya cikin dukkan girma da dukkan girmamawa salla alaikal ilahu da'imatan adida khalqin wa kullama nataqu Allah madaukakin sarki yayi maka salati madawami wannan salatin ya zama adadin halittan Allah subhanahu wa ta'ala da adadin dukkan wani abu da yake nutsuki ma'ana duk wani abu da yake iya motsi a ji motsin sa koda karfi ne wanda in an sake shi ya fadi kasa zai ce karɗin nan misali ko wani abu da za a karta ya ƙara ko dai kowane irin abu matukar dai yana da wani sauti da zai iya badawa ko da in iska ta kada ne sautin shi ya motsa ko an rufe shi ya ce irin rufin nan haka ko wannan abin da ne haka to sautin da ya fita shi ma nutuki ne to kowane irin abu mai nutuki Allah madaukakin sarki ya maka salati adadin halitta da adadin duk wani abu da yake yin nutuki waɗannan baitoci ne na Abbas ibn Abdul Muttalib wato ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifin Abdullah ibn Abbas da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya rasulullahi kamin izini in maka baitoci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa izini kuma har ya masa addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita harshen shi kar Allah madaukakin sarki ya wofintar da harshen shi ya kautar da shi yace to me sharhi a wa'annan baitocin yana fada yana cewa fa in saha hadha min jihati an-naqli yu'ayyidu sihhatahu ma akhrajahu Abdul Razzaq shehu radiyallahu anhu yace wanda yayi masu sharhi a wannan baitocin suna cewa idan wannan ya inganta ta fiskan naqali ma'ana fiskan ciratowa cewa waɗannan baitocin kamar yanda aka cirato su ya inganta to abinda waɗannan baitocin suke karfafarwa suna karfafar hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato suna ƙara ma hadisin suna ƙara ma wannan riwayan hadisin Abdul Razzaq da ya kawo cikin musnadihi ko cikin musannaf din shi da sanadi wanda yake mai ƙarfi daga hadisin Jabiru ibn Abdullah al-Ansari wanda muka yi maganar shi jiya wanda hadisin da yazo cikin musannaf Abdul Razzaq yana cikin al-juz'ul mafqudu min musannaf Abdul Razzaq wato juz'i wanda yake sun sa masa suna juz'ul mafqud saboda kadiyan da muka fada jiya na sace shi juz'in da wannan hadisin yake ciki kuma dalilin sacewan saboda shi wannan hadisin da zamu karanta hadisu awwaliyatil khalqi ko hadithin nuraniyatin nabi sallallahu alaihi wa sallama to daga baya bayan an samu wannan juz'in an sake buga shi sai suka sa masa aljuzul mafqud min musannafi abdurrazzaq a yace to yana karfafan wannan hadisin mashhuri wanda ake kawo shi hadisin da yake magana kan hasken manzo sallallahu alaihi wasallama cewa Jabir ibn Abdullah al-Ansari ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ka bani labari menene farkon abin da ubangiji subhanahu wataala ya fara halitta sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace abin da Allah madaukakin sarki ya fara halitta kafin komai shine ya halicci hasken annabinka ya kai Jabiru daga da hasken wannan annabin naka ne Allah madaukakin sarki yasa shi yana kewayawa haisu ya sha Allah ta'ala yana kewayawa hasken yana kewayawa cikin halarori na ubangiji hadaratul rabbi hadaratul ilahiyya hasken yana kewayawa gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki yaso cikin kudransa sannan a wannan lokacin da wannan hasken yake Allah madaukakin sarki ya halicci hasken kuma ya sanya hasken yana kewayawa cikin kudurar Allah da ikon Allah a lokacin babu lauhul mahfuz ba alqalamin kudura ba aljanna ba wuta ba mala'iku ba sammai ba ƙasa ba rana ba wata ba aljan ba mutum ma'ana dai duk wani abu da halittansa akai babu shi a lokacin ubangiji madaukakin sarki bai halicci kowane abu wanda yake abin halitta ba yayin da ubangiji madaukakin sarki ya so ya halicci halitta sai ya kasa a wannan hasken kaso hudu a kasama zalika nura arba'ata ajza'in ubangiji madaukakin sarki sai ya raba wannan hasken zuwa kaso hudu a fakala qaminal juz'il awwal a kaso na farko daga cikin hudun Allah madaukakin sarki ya halicci alqalamin kudura saboda bihi ne wato bihi yuktabu ma kana wa ma yakunu kamar yadda muka fadi jiya cewa hadisai wanda suka yi magana akan awwaliyatul khalqi akwai hadisin da yace farkon abin da aka fara halitta shine alqalamin kudura wani hadisi yace farkon abin da aka fara halitta shine ruwa wani hadisi kuma kaman wannan yace farkon abin da aka fara halitta shine hasken sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda malamai suka ce hadisin da yace ruwa aka fara halitta wannan hadisi bai inganta ba wanda suke da inganci sune guda biyu hadisin alqalami da hadisin hasken manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce to ai alqalami manzo sallallahu alaihi ya faɗa hadisi cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci alqalamin kudura amarahu an yaktuba ma kana wa ma yakun Allah madaukakin sarki ya umurce shi yace mishi uktub yace madha aktub kai rubutu ya ka alqalami sai yace ya ubangiji madha aktub lokacin da aka halicce shi kenan farkon lokacin da kafin a halicci komai da aka halicce shi alqalamin sai Allah madaukakin sarki sai yace masa uktub kai rubutu sai alqalamin yace madha aktub me zan rubuta yana jiran a bashi umarnin abin da zai rubuta sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi ma'ana ya masa wahayin cewa uktub ma kana yakunu wa ma kana ma kana wa ma yakunu uktub ma kana wa ma yakunu ka rubuta abin da ya kasance wanda ya riga ka an halice shi kafin kai da kuma abin da za a halitta nan gaba wanda zai zo bayan ka wanda malamai suka ce to ai shikenan maganar jayayya kuma tsakanin waɗannan hadisai ta kare tunda jiran da aka halice alqarami ma an ce masa uktub ma kana kenan akwai ma kana qabla an yuklaq alqalam kenan shine hasken sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga wancan hadisin ma na awwalu ma khalaqallahu ta'ala alqalama kamar shi ma taimakon wannan hadisin na Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake ga wanda ya gane ga wanda ya fahimci yadda za a yi jam tsakanin ruwayoyin ko tsakanin hadisan guda biyu na dariqul jam'i da malamai suke hanyoyin da suke bi wajen hada nassoshi ayi amfani da nassoshin baki daya lokaci daya to aka halicci alqalamin kudura daga na farko kaga wannan hadisin kanshi yace an fara halittar alqalamin kudura to amma kafin alqalamin kudura ya samu wani abu kaga dai duka hadisan bas cikaro da juna ba daidai da daidai suna tafiya tare ne daga na biyu Allah madaukaki daga kaso na biyu cikin wannan kaso hudun Allah ya halicci Allahul Mahfuz wanda bihi yuktabu shima wato alaihi yuktabu ma kana wa ma yakun wanda akan sa ne za a rubuta duk abin da ya kasance wanda zai kasance daga juz'i na uku Allah madaukakin sarki ya halicci al'arshin sa sannan ubangiji madaukakin sarki ya kara raba wannan kaso na hudun zuwa kaso hudu daga ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki ya halicci mala'iku hamalatul arshi daga na biyu Allah madaukakin sarki ya halicci kursi daga na uku Allah madaukakin sarki ya halicci ragowan mala'iku Allah madaukakin sarki ya sake raba wannan kaso ɗaya zuwa kaso na hudun zuwa shi ma kaso hudu har yanzu daga ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki ya halicci sammai, daga na biyu aka halicci kasai, daga na uku aka halicci aljanna da wuta, sannan wannan kaso na hudun aka sake shi ma raba shi zuwa kaso hudu, daga kaso daya Allah madaukakin sarki ya halicci hasken idanun muminai, daga kaso na biyu Allah madaukakin sarki ya halicci hasken zukatan muminai, daga na hasken zukatan muminai wanda shine ma'rifatullahi, shine ma'rifa, ma'ana shine ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga na uku Allah madaukakin sarki ya halicci hasken ɗebe kewansu, shine tauhidi, shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shehu radiyallahu anhu yace hadisin yana da tsaho, wa fihi tul, hadisin yana da tsaho, amma dai wa minhu yu'khazu annahu sallallahu alaihi wa sallama aslu sa'iril mukawwanat, amma dai abinda za a iya ciratowa, ma'ana mafhumin abinda za mu iya fahimta a dunkule a hadisin, shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine asalin dukkan wasu abubuwa da kasantattu ne, ma'ana duk abinda kasancewa yayi halittan shi aka yi, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine asalin wannan abin. Ya zo a cikin bidaya wa nihaya na Al-Hafiz Ibn Kathir da sanadinsa cikin kissan musuluntan Sawad ibn Qarib, ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka musulunta a wajen manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine Sawad ibn Qarib. To Ibn Kathir ya hakaito, kamar yadda shehu ya kawo anan, shi Ibn Kathir ya hakaito cikin littafin sa na Tarihi Al-Bidaya wa Nihaya da isnadinsa, cewa lokacin da shi Sawad ibn Qarib ya musulunta, ya rera baituka a gaban sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana cewa fa ashhadu anna Allah la rabba ghayruhu wa annaka ma'munun ala kulli ghaibi wa annaka adna al-mursalin wasilatan ila Allah ibn al-aqramain al-ata'ibi famurna bima ya'tika ya khayra mursalin wa in kana fi ma ja'a shaybu az-zawa'ibi wa kulli shafi'an yawma la du shafa'atin siwaka bimugnin an Sawad ibn Qarib sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace fa ashhadu anna Allah, na shaida cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala la rabba ghayruhu, babu wani ubangiji sai shi, ma'ana bai da nabiyu, wa annaka ma'munun ala kulli ghaibin, ya rasulullahi kai ma'munun, kai me abin amincewan dukkan wanda yake ghaibi, ma'ana wanda yake baya nan ne, ma'ana ko wanda baya tare da kai, kai abin amincewansa ne, ya amince maka, ma'ana kai annabin Allah ne, kaman dai kalmar shahada ne ya hade a wannan baitin, cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wa annaka adnal mursalin wasilatan ila Allah, ya rasulullah kai ne magariyar tikewan dukkan mursalai wajen wasila, ma'ana wajen tsanantuwa zuwa ga Allah, ya dan yabnal akramain al-atayibi, ya dan iyaye guda biyu masu girma wanda zuwan su duniya yayi dadi, sune sayyidina Abdullahi da sayyida Amina. Kuma wannan baituka kaman yanda suke, ya karanta su gaban manzala sallallahu alaihi wasallam, inda da wani kuskure a ciki manzala sallallahu alaihi wasallam zai gyara masa. Kaga da yace wa iyayen manzala sallallahu alaihi wasallam yabnal, da yace musu al-akramain al-aqaibi, da manzala sallallahu alaihi wasallam inda ba hakan suke ba zai gyara masa, yace iyaye na ba sa su ba akramain al-aqaibi bane, kaman yanda wasu suke tunanin cewa duk yadda za a yi ma a kokarin lalata makomar iyayen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a'udhu billah. Famurna, yace Rasulullahi ka umarce mu bima ya'tika ya khairal mursalin, ka umarce mu da duk abin da yazo maka wanda ake maka wahayi, ka gaya mana wanda yake umarni daga Allah, wa in kana fi ma jaa shaybul zawa'ibi, koda abin da aka umarce kan da shi aka ce ka ce mana muyi kaza, komai wahalarsa, koda zai sanya zakoki su yi furfura, ma'ana koda zai sanya zakuna yin furfura, ba zakuna ba, koda zai sanya kuraye, ma'ana koda zai sanya azzawa'ib jam'u zu'ibin, koda zai sanya kuraye, ma'ana zai sanya gwaraza, zai sanya mazaje cikin al'umma, ma'ana abin da yake, koda abin yana da wahalan da zai sanya furfura, ya rasulullahi ka umarce mu, mu kuma za mu bi, wa kulli shafi'an yawma la du shafa'atin siwaka, ya rasulullahi ka zama kuma ka kasance a gare ni, ka kasance mai ceto ranan da babu waninka da zai yi ceto, ka zama mai isarwa an sawad ibn qaribin ka zama mai isarwa ga sawad ibn qarib ranan da babu wani mai ceto ya rasulullahi sai kai kaga dai waɗannan baitoci ne ga su guda ba su wuce hudu ba amma sun dunkule duk abin da shine addinin musulunci kalmar shahada ko kalmatai shahada matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kasancewansa wasila da kuma kasancewan shi cewa ya fito daga tsatso cewa iyayensa kasancewa iyayen shi ko kuma ce masa ibnul akramain al atayibi sannan kuma a ƙarshe ga kuma tawassuli da kuma neman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka a cikin waɗannan baitoci da basu wuce guda hudu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi wannan sawad ibn qarib bayan karanta masa wannan baitocin sai yace sirfi qaumika wa qul hadha ash-shi'ra kaje wajen mutananka ka karanta musu waɗannan baitoci fa qul hadha ash-shi'ra fihim ka fadi wannan shi'irin ma'ana ka fadi wannan baitocin da ka karanta mun ka fada a cikin mutananka saboda baitoci ne kamar yanda na fadi sun kunshi janibin aqida ma'ana janibin tauhidi sun kunshi janibin ibada sun kunshi janibin ladabin zama da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba wai sawad ibn qarib bane kawai taba karanta baitoci ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karrara shi akan haka daiwa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baitoci an san ma wanda su musamman akwai wanda su musamman mawaqan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana sha'iransa ne madahansa ne kamar Hassan ibn Sabit kaman Ka'abu ibn Malik kaman Ka'abu ibn Zuhair ibn Abi Salma kamar su Abdullah ibn Rawaha ga sunan dai da dama akwai wanda da baitoci ma ya karbi musulunci kaga wannan ran da ya musulunta ne wannan baitocin kana ma iya cewa su ne kalmar shahadan sa shi Sawad ibn Qarib to akwai wanda shi ma da baitoci kaman Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Salma duka an san mashhuriyan kasidan sa ta bana su'ad fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun israha lam yufda maqbulu ko umbitu anna rasulullahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi aka nafilatul qur'an fiha mawa'iz wa tafsilu cewa da wadannan baitocin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa afwa ya yafe masa laifin da yayi kuma aka karbe shi to haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna zuwa gaban shi su yi baitoci wanda har duka mun karanta cewa Malik ibn Awfi an-Nasri wanda ya jagoranci rundunar yakin Hunainu gaba daya ran da aka gama bayan an gama yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo shi yazo ya musulunta in har ya musulunta zan masa kyautar da bai taba ganin irinta ba ma'ana zan yafe masa in yafe wa jama'ansa wanda suka musulunta sannan kuma in maida masa dukkan abubuwan da aka karba daga wurin shi a matsayin ganima sannan kuma in ƙara masa raƙumi 100 shine Malik ibn Awfi an-Nasri wanda ya jagoranci su kabilan Hawazin da Banu Saqif kenan to da aka je aka sanar da shi yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji labarin abin da ka aika zuwa gare ni gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sosai kuwa da ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a kewaya da shi cikin dukkan ganiman da aka samu aka tare duk abin da ya nuna yace nashi ne a bashi sannan kuma in ya gama yace duka kayansa ya samu a bashi raƙumi 100 ya zabi wanda yake so cikin raƙuma a bashi guda 100 to da aka yi wannan dai a ƙarshe da ya dawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me ya dawo da baitoci ya dawo da kasida ko yana fadin ma in ra'aitu wala sami'tu kamislihi fil nasi kullihim kamisli muhammadi ko yana fadin cewa ni dai tunda uwata ta haife ni ban taba gani ba ban taba jin labarin mutum kamar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kaga ko ai yaga abin da bai taba ganin irin shi ba ka jawo runduna mutum sama da 40,000 su zo su yaki mutum da jama'arsa kuma wannan mutumin da jama'ar shi da kuka da ka jawo runduna suka yaka mutumin ya samu nasara a kanka nasara mai karfi sannan kuma duk da haka ya ci gaba da maka da'awa ta kira zuwa ga Allah ya kirawo ka ya zo ya yafe maka ya maida maka abin da ya karba wurinka sannan ya kara maka wata kyauta kaga ai wannan bai taba ganin irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi ma dai duka baitoci ne wanda mutane suke zuwa su yi a gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda a kasidan da na faɗa a baya ta Ka'abu ibn Zuhair ibn Abi Salma wanda har gyara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa a ciki ko yana faɗin baitin sa na a cikin ita wannan kasidan yana fadin baitin sa na muhannadun min suyufil hindi ko maslulu manzala sa san yace a muhannadun min suyufil lahi dai karkace min suyufil hindi kace min suyufil lahi ni takobi ne daga cikin takubban Allah maslulu wanda yake takobi ga yawo jini na wuce wa hada taqlirun min ash-shari wa la yaskutu an ba'an batil shehu radiyallahu anhu to kaga wannan cewa tabbatarwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa abin da wadanda wannan Sawad ibn Qarib ya karanta to akwai taqrir ma'ana akwai tabbatarwa akwai sunna taqririya karkashin wannan na tabbatar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya a cikin duk abubuwan da ya fada kenan babu kuskure domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yaskutu an batilin bai ta shiru akan abin da ba daidai ba ai a gaban sa ba daidai bai shiru saboda ai shi annabi ne da Allah madaukakin sarki ya aiko ya daidaita al'umma so ba zai kai wani abu a gaban shi ba daidai ba ko me maka shiru duk abin da kai ba daidai ba zai gyara maka wanda kai daidai kuma zai tabbatar maka da cewa wannan daidai ne tunda dama wannan ne ba'ithin aiko shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ka fahimta anan wala yukiru alaihi ba zai tabbatar da shi akan abin da yake kuskure ba fafham wa fihi indama aurada ayati qissati Musa wa Harun ina ganin kamar zamu iya kwana anan saboda gaban kwana ne na wannan karatu muna kyautata zaton watakila a tashi da azumi in har Allah madaukakin sarki ya sa an ga wata to abin da na faɗa har yanzu muna nan akan shi na matsayin waɗannan karatutuka namu ba mu sani ba za mu ci gaba da tsarin waɗannan karatuka namu ko wani abu zai canza wallahu a'lam amma dai insha Allah muna nan ana ta shawarwarin abin da ya kamata a yi kuma insha Allah za mu zo mu sanar a wannan saha din da sauran sahohin mu da ake yin karatu za mu sanar da dukkan wani canji in ma canjin ya samu in canjin ma bai samu ba duka za mu sanar albarkacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu wa sallim wa anim wa akrim wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa shafiina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi